masu yin ya dadi na samu farar biya ta zaman madi muryar ta kamar sarewa tsabar dadi mai kawun dake saka samari si kaudi kullum na kosa sun ganki cikin gidana kina tuyar masa ni zurfi cikin sanki can kasa na nausa soye mun kusa in baki bana fasa sumar kikin bani a baki na sha tai mugun dadi wasa ba fada bane komai na kina wane wata rana ni mijinki ne me ya kama hadinki ne bazan so watanki ba bazan boye sanki ba kyau ba akai ki ba kalar mota gidan gaba baza a kyamace ki ba